Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheir Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 26 ga watan 4 na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Neja ta soke tsarin asusun haɗin gwiwa tsakaninta da kananan hukumominta. Muna kuma dauke da hirar da sashen Hausa yayi da Dr. Abdullahi Bawawasi akan yadda za a magance rikicin makiyaya da manoma da ma sauran jama'a. Za kuma ku ji labaran wasanni daga Jamhuriyar Niger. Yau muna son jin ra'ayoyinku akan shin wani mataki kuka ga ya dace a dauka wajen samun maslaha tsakanin makiyaya da manoma. Sai ku kira 202-205-2655 ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kada a manta a sa alamar tarawa a gaban wannan lambar, amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Ranar da ake kyautata zaton mai neman jam'iyyar Republican ta tsayar da shi takarar shugabancin Amurka zai lashe zaɓe a dukkan jihohi biyar. Donald Trump ya samu goyon bayan kashi 50 cikin 100 daga jam'iyyar Republican a ƙasa baki ɗaya da kuma waɗanda ke goyon bayan jam'iyyar bisa ga wani binciken ra'ayoyin jama'a da tashar NBC News ta gudanar. Wannan ne karan farko da Trump ya sami irin wannan gagarumin goyon bayan tunda sashen binciken tashar ya fara gudanar da bincike a watan Disamba. Abokan hamayyar Trump ɗan majalisar dattijai daga jihar Texas Ted Cruz da kuma gwamnan jihar Ohio John Kasich sun koma baya a binciken inda suke biye da shi a baya-baya. Binciken ra'ayoyin jama'a ya nuna cewa Trump yana ci gaba da samun goyon bayan sama da kashi 40 cikin 100 na jam'iyyar tun watan Maris. Wannan na nuni da cewa goyon bayan da yake da shi a jam'iyyar ya karu da kashi 6 cikin 100 a binciken ra'ayoyin jama'a na baya-bayan nan. Za a kada kuri'o'i ne a jihohin Pennsylvania, Connecticut, Delaware, Maryland da kuma Rhode Island. A takarar jam'iyyar Democrat kuma tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton tana kan gaba a binciken ra'ayoyin jama'a jihohi 4 daga cikin 5 da ake kada kuri'ar yau Talata, yayin da Bernie Sanders yake kan gaba a jihar Rhode Island kadai.
Yau Talata ake cika shekaru 30 da faruwar bala'in nan da ya afku a masana'antar sarrafa makamashin nukiliya ta Chernobyl. Lokacin da wata fashewa ta janyo gurɓatar yanayi a wani yanki mai faɗi har kuma ta haddasa watsa iska mai guba zuwa cikin sararin sama. A lokacin da abin ya faru dai mutane 2 ne kawai suka mutu nan take, yayin da waɗansu 29 kuma suka mutu cikin makonnin da suka biyo baya. Amma an yi kiyasin cewa daga baya ƙarin wasu dubban mutane sun hallaka ta dalilin kamuwa da cutar sankara da kuma waɗansu cututtuka masu alaƙa da gubar. Har yanzu akwai sama da tan mai tan na sinadarin uranium a cikin ma'aikatar, abin da ke haifar da fargaban cewa gubar na iya ƙara ɓoyewa a yankin, wanda tuni aka ɗauka a matsayin mai cike da haɗari, wanda kuma ake jin tsoron zai ci gaba da zama da fuskantar wannan ƙalubale daga yanzu har zuwa shekaru 100 masu zuwa nan gaba.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kungiya da ke da alaka da Al-Qaeda ta ɗauki alhakin kisan gillan da aka yi wa wani ɗan ƙasar Bangladesh mai ra'ayin rajin kare haƙƙin 'yan luwaɗi da abokinsa. Kungiyar Ansar al-Islam ta faɗa a shafinta na Twitter cewa ta kashe Zulhaz Mamman da Tane Mujuddar jiya Litinin, sabili da su ne ke jagorantar yayata aƙidar luwaɗi a Bangladesh. Mutanen biyu suna gidan Mamman ne lokacin da waɗansu mahara biyar suka yi shiga bultu kamar 'yan aika suka daddatse su da adduna. Mamman da Mujuddar dai sun mutu nan take. An jiwa wani mai gadi da kuma ɗan sanda waɗanda suka yi ƙoƙarin kama maharan raunuka da sara adda.
A yau Talata ake cika shekaru 52 da hadin kan kasa ranar da a shekarar 1964 Tanganyika ta hade da tsibirin Zanzibar suka kafa Tanzania. Sai dai shugaban kasar John Magufuli mai ra'ayin garan Bawul ya soke bikin ranar hadin kan kasar ta bana a wani abin da ya bayyana a matsayin matakin rage barnar kuɗi. A maimakon haka shugaban kasar ya ba da shawara a yi amfani da kuɗi wanda za a kashe wajen gudanar da bukukuwan kan gyaran hanyoyi. Freeman Mbowe, shugaban jam'iyyar adawa ta Cherema na ƙasa, ya ce hankalin al'ummar ƙasa a tashe yake sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka gudana a Zanzibar, wanda jam'iyyar Hamayya ta hakikanta cewa ita ta lashe shi.
Daga ƙarshe, madugun ƴan tawayen ƙasar Sudan ta Kudu Riek Machar ya koma babban birnin ƙasar Juba, wani muhimmin mataki da ya yiwu ya kawo ƙarshen yakin basasa da ƙasar ta fama da shi. Wakilin muryar Amurka ya tabbatar da cewa jirgin na muka ya sauka a tashar ƙasa da ƙasa ta Juba yau Talata da rana bayan jinkirin sama da mako guda yayin da gwamnati da 'yan tawaye ke jayayya kan abin da yarjejeniyar ta kunsa. Za a rantsar da muka a matsayin mataimakin shugaban ƙasa daga nan a fara ɗaukar matakin kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa da shugaba Salva Kiir.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce daga watan gobe na Mayu za a daina yin amfani da asusun haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin jihar da ƙananan hukumominta. Gwamnan ya ce a yanzu ya zama tilas kowace ƙaramar hukuma ta ci gashin kanta ta yadda za a samu gudanar da ayyukan ci gaban ƙasa a yankunan karkara. Ga Mustafa Nasiru Batsari da ƙarin bayani.
Gwamnan dai wanda yake bayani a wani taron masu ruwa da tsaki akan sha'anin mulkin jihar da aka gudanar a Mina ya nuna takaicinsa akan yadda jihar Niger ta zama koma baya ga dangi a tsakanin jihohin Najeriya wajen gudanar da ayyukan ci gaban ƙasa. Kamar yadda ya bada misali da jihar Borno.
I was in Maiduguri last month. Maiduguri is a war torn zone. The development, the schools in Maiduguri, the roads, they are better than Niger.
Yace na je Maiduguri a cikin watan da ya gabata, kuma Maiduguri yanki ne da ke fama da yaki. Amma ci gaban da suke da shi ta fannin makarantu da hanyoyi yayi ma jihar Niger fintinkau. Ministan ƙasa a ma'aikatar ma'adanan Najeriya Abubakar Ba Buhari ya ce matakin da gwamnan ya ɗauka ya yi daidai.
Abin da ya fata daidai ne kuma ya yi kyau da ya kira mutane ko wace abin da ake ciki. Akwai wahalai da yawa da suka taso da problems iri-iri da ya kamata a addressing, kuma kaga ya fidda su kowa ya fahimta, kuma nan yanzu dole a canza yadda ake abubuwa, ba za a ci gaba yadda ake ba da.
Masanin tattalin arziki kuma babban darakta a hukumar kula da sha'anin fansho na jihar Niger Malam Yuti Muhammad ya ce tsaye da gaskiya da faɗaɗa hanyoyin samar da kuɗaɗen shiga zai taimaka wajen farfaɗo da al'amura a jihar Niger.
Abin da ake cema Aija watan kuɗin shigowa ta ƙasa dole mu tashi tsaye duk yanda za a yi a neme ta.
Amma kana ga hakan zai sa a ci gaba a Niger tun da ganin yawanci akwai zargi na wasu daga cikin shugabanni ne ke wawure kudaden a bar talakawa ko kuma ƙasa haka nan ba ci gaba.
Ai komai zai faru in ka ce za ka yi shuru ka kalla ba za ka yi magana ba. Ba za a kuma fito da wasu abubuwa da ya kamata a yi ba. To ba za a samu ci gaba.
Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustafa Nasiru Batsari. A kan batun rikicin manoma da makiyaya, abokin aiki Muladan Ibrahim Ayawa ya tattauna da Dr. Bawa Abdullahi Wase, masanin harkokin tsaro. Da farko dai Ladan ya fara tambayarsa ko ina mafita akan lamarin da ke neman zamewa ƙarfan ƙafa ga abin da Dr. ke cewa.
Tun kafin turawan mulki su ba da mulki, sun riga sun shata burkali na Fulani, sun shafa kuma shata inda ba Fulani zai bi kiwo a kowane faɗin ƙasa. Ba tare da tsangwama ba wannan an rage masa. To sai aka waye gari masu son zuciya da siyasa da sakaci ya zo, burtalan Fulanin nan aka dinga ɗeba ana yin gonaki, aka dinga ɗauka ana yin gini, aka dinga mayi kamar ba su gaba ɗaya ballantana gurin kiwonsu. Na biyu da ya biyo bayan wannan da ya ƙazanta shi ne daga baya mutane sai suka shiga kwashe dukiyar Fulani suka kashe masu kiwo suka ga dashi aka ga babu wani hukunci da aka taba yi akan wasu to wannan sai ya ta'azzara ya karu sai ya zama na yanzu ya zama hanyar neman kuɗi ne a tana Fulani duk inda suke ko a tafi rigansu a kashe su a kwashe dukiyansu wannan shine problem na biyu problem na uku kuma da yake ciki shine waɗanda suke rike da mulki a da shekaru da yawa da dama kafin yanzu duk lokacin da aka zo maimakon a fuskanci waɗannan abu da na faɗa guda biyu sai ka ji an so mazancan a samu guri na jinjinjin za a zaunar da Fulani a yi kokari a samu Fulani kararrawa wa shanakansu duk inda suke tafiya ko da wani abu zai same su za a yi a ƙasa irin Najeriya yin wannan zai ɗauki shekaru masu yawa.
To ina mafita dakta?
Yawwa idan ana neman mafita na farin farko a koma dokoki wadda tun kafin zamanin da turawan mulki su tafi yana nan bayan turawan mulki suka tafi su ƴan ƙasa da suka karba 1960 suka sake tabbatar da wannan dokoki a iya sani na har yanzu da nake maka magana din nan wannan dokoki suna nan a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar Najeriya dokokin nan guda uku ne.
To amma dakta idan ka dubi wancan lokacin da wannan lokacin an samu sauye-sauyen yanayi da al'amura kana jin waɗannan dokokin ba su buƙatar a yi musu gyara ko a yi musu wasu kuskure ma akai?
Babu matsala in za a yi musu gyara amma dai kafin a musu gyara ai sai mu ji menene dokokin yace. Dokoki ya zayyana inda za a yi burtali. To idan burtali ya zama ba daidai bane shikenan sai a zauna a kashe dokan a kawo wani abu wanda ya zama daidai wanda ƴanci na kowane ɗan Najeriya kamar yadda yake cikin kundin tsarin mulkin ƙasa an kare kowane al'umma da yake Najeriya kenan sai ma sai a sa su. Na biyu akwai doka da yake cikin kundin tsari da ya zayyana abin da ake kira grazing reserve gurare ne da aka sa ba za a yi gini ba ba za a toshe ba ba za a yi gona ba gurare ne da Fulani ya kamata shi kiwon shanunsu sai a duba a gani wannan dokan ya tsufa ne wannan dokan ba shi da amfani ne wannan dokan ya ba mu Fulani ƴanci ne bai ba mu wasu Fulani wasu ƴanci ba shi ma sai a duba a fadi inda za a yi gyaran idan aka yi gyaran sai a ga irin gyaran wanda kagu da dama kowa ya zama an rike shi an kare shi daga abin da zai cutar da shi.
To masu sauraro yau muna son jin ra'ayinku akan shin wani mataki kuka ga ya dace a dauka wajen samun maslaha tsakanin makiyaya da manoma lambar da za ku kira ita ce 2022 2055 2655 amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan wakar.
Yeah. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To jama'a masu sauraro har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka kuma a yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin wani mataki kuka ga ya dace a dauka wajen samun maslaha tsakanin makiyaya da manoma ganin irin tashe-tashen hankulan da ake samu yawanci a kudancin Najeriya a ko ina ma dan haka sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun samu kira daga Benin Assalamu alaikum wa ke kira daga Benin Malami daga Benin ko kana ji na? To ga dukan alamu layin malami daga Benin ya goce yanzu zamu je Sokoto.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Sokoto?
Zayani dan Sare Garu.
To mallan Zayani me ce ce gudunmuwa ka game da wannan batun da muke tattaunawa yau?
To gudunmuwa ta ko hada matsayi.
Kamar wa da wa kenan?
Kamar da Fulani da Hausawa. Saboda Fulani mawala kuma suna da mu.
To mun so mu ji ƙarin bayani daga Mallam Zayyana amma layin shi ya goce yanzu zamu je Maiduguri. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Maiduguri.
Wa alaikum salam kuna magana ne da Umaru Adamu Kulak kuma jiji
to mallam Umaru menene ra'ayinka game da batun da muke tattaunawa yau
ai akuri da dan bayyana mun kadan ne wannan fahimtar da kike yi
muna son mu ji shin wani mataki kaga ya dace a dauka wajen samun maslaha tsakanin makiyaya da manoma
eh haka gaskiya ne matsalar ita ce kaga shi inda aka ce maka manomi dole kuma a amshi makiyayi to abu ne wanda suna tafiya fanni kuma wani abu ne wanda ke wani su ne ba dai alama wata su ne suke shiga tsakani don su biya wata ƴar buƙatar su ko sau da abu amma ba haka ba tsakanin manomi da babu da makiyayi akwai mu'amala ta gaske mu'amala kuma wanda yake tsakanin su ɗin nan suna tare
To mallam Umar kenan mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je kwanta gora.
Aje Maryam kina magana da injiniya mai jirgin makeri Lulu kwanta gora.
To mallam injiniya me zaka ce game da wannan batun da muke tattaunawa yau akai?
Tsakani da Allah waɗanga matsaloli tsakanin makiyaya Fulani da sauran al'umma gaskiya abin ya yawa. Gaskiya gwamnati ta duba a san ma abin za a ciwo kan bashin wannan abin. Saboda kuma abar tawaye Fulani wurin kiwo da mashayar ruwa da gonaki burtali saboda duk shi ke kawo matsaloli ba
to injiniya kenan daga kwanta gora kuma mun gode da ra'ayinka anan za mu dakata an san wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sake ba ku wata damar Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da Champions League ta nahiyar Turai, cewa da wasannin club inda suka kasance zakaruwa kasashen su a nahiyar Turai inda ake a mataki na kusan na karshe cewa da semi-final. Kuma ana tafsa ne yanzu haka tsakanin Manchester City ta Ingila wadda shine karo na farko da take kai ga wannan matsayi da kuma ta kwaranta ta kasar Spain cewa da Real Madrid wadda ke neman kai ga wasan karshe bayan ta lele Wolfsburg da kasar
kasar Jamus da ci uku da nema a karon sa na biyu a wasan quarter final, yayin da ita kuma Manchester City din ta karkare club din Paris Saint-Germain na kasar Faransa a matakin quarter final. Kuma a gobe idan Allah ya kai mu za a damsa tsakanin Bayern Munich da Atletico de Madrid. Bayern Munich ita ce dai ta hidda Benfica de Lisbon ta Portugal, yayin da ita Atletico de Madrid dai waje da club din FC Barcelona a wasannin quarter final na Champions League na wannan shekarar. Idan muka leka kuma a wasannin tseren keke, hukumar tseren keke ta duniya ta haramta wa dan kasar Belgium din nan Frankie Vanden shiga dukkan wasannin tsere na duniya na keke har tsawon shekaru 6 masu zuwa, misali bin saka wata na'ura a cikin kekensa wanda ke kara ma keken gudu. A dukkan shekarun da yayi yana halartar gasannin tseren keke a kasashe daban-daban na duniya. Har yanzu dai idan muka ci gaba da bayani akan maganar tseren keken, a tseren keken kasar Turkiya kuwa team din Lotto Soudal ne ya lashe aji na uku na wasan tseren keken na kasar Turkiya a ranar yau, tunda a cikin iska mai tsanani ne Andre Greipel ya lashe tseren yau. PO Bilbao na club din Charger Rural shine keken gaba a jimillan tseren keken na kasar Turkiya tun farkon zuwa ranar yau. Idan ku muka leka kasar Amurka, yanzu haka ana iya cewa club din San Antonio da Oklahoma sun kai ga wasan kusa da na karshe na playoff, inda Oklahoma City Thunder ta shahe Dallas da ci 118-104 agoga da suka yi a cikin daren jiya. Kuma club din Oklahoma City Thunder zai goga da San Antonio ne a wasan kusa da na karshe na playoff na yamma a wasan NBA na kasar Amurka. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Rahoton da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar na shekarar 2015 a tsakiyar watan Afrilu akan batutuwan da suka shafi ƴancin ɗan adam yana nuni da cewa gwamnatin Daniya ta ƙasar Rasha na ci gaba da take haƙƙin ɗan adam. Da farko hana jama'a damar zaɓen shugabanninsu a cikin ruwan sanyi, sai ƙara ta'azzara yake yi da yunƙurin hana zanga-zanga. Gwamnatin Rasha na amfani da sabbi da tsoffin dokokin zalunci domin barazana da hukunta mutane ko ƙungiyoyi masu sukar gwamnati, musamman ma wanda suke goyon bayan gwamnatin Ukraine ko kuwa suke nuna adawarsu ga matakin da gwamnatin Rasha ke aiwatarwa a can Ukraine ɗin. Bugu da ƙari, Rasha ta dukufa wajen ƙuntatawa mutane ta fuskar nuna bambanci walau na jinsi ko ƙabilanci ko na addini ko kuma akan ma'aikata baƙin haure. Hukumomi a Rasha ba su bin ƙa'ida wajen shari'ar da ke da nasaba da siyasa, tana kuma tsare mutane da yi masu hukunci a asirce akan zargin cin amanar ƙasa da leƙen asirin da bai da tushe. Haka kuma Rasha ta hana a yi adalci ga mutane da aka kama da laifuka masu alaƙa da siyasa, tana kuma amfani da hanyoyin sirri wajen kamawa da tsarewa da hukunta mutanen da aka kamo ba bisa ƙa'ida ba daga wasu ƙasashe, musamman ma daga ƙasar Ukraine, waɗanda ake tuhumarsu da laifukan leƙen asirin ƙasa. Rasha ta kasa gurfanar da waɗanda suke da hannu a kisan ‘yan jarida da masu falasa abubuwan da aka yi ba daidai ba da kuma ‘yan adawa. Hakika Rasha na goyon bayan ‘yan adawa gabashin Ukraine, kuma mamaye tsibirin Crimea da Rasha ta yi ya jawo mummunar take haƙƙin ɗan adam a yankin. A cewar hukumar sa ido akan haƙƙin ɗan adam, haɗakan ‘yan aware da sojin Rasha a yankin Donbas da Crimea sun yi sanadiyar rasa rayukan dubban fararen hula da kuma jirkita wasu dubbai. Daga ƙarshe, tashin hankali tsakanin dakarun gwamnati da ‘yan tawaye da masu tsatsauran ra'ayin addini ya jawo take haƙƙin ɗan adam da taɓarɓarewar doka. A cewar sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry, gwamnatin da ta ƙi mutunta haƙƙin ɗan adam ko mai daɗewarta ba ta da wani abin tunƙaho na a zo a gani. Kerry murya Amurka ne wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma ga labarai amma a taƙaice.
zata mai neman jam'iyyar Republican ta tsaye da shi takarar shugabancin Amurka zai lashe zabe a dukkan jihohi biyar. Donald Trump ya samu goyon bayan kashi 50 cikin 100 daga jam'iyyar Republican a ƙasa baki ɗaya da kuma waɗanda suke goyon bayan jam'iyyar bisa ga wani binciken ra'ayoyin jama'a da tashar NBC News ta gudanar. Wannan ne dai karan farko da Trump ya sami irin wannan gagarumin goyon baya tun da sashen binciken tashar ya fara gudanar da bincike a watan Disamba. Abokan hamayya Trump ɗan majalisar dattijai daga jihar Texas Ted Cruz da kuma gwamnan jihar Ohio John Kasich suna baya-baya a cikin binciken na baya-bayan nan. Yau Talata ake cika shekaru 30 da faruwar bala'in nan da ya auku a masana'antar sarrafa makamashin nukiliya ta Chernobyl lokacin da wata fashewa ta janyo gurɓatar yanayi a wani yanki mai faɗi har kuma ta haddasa watsa iska mai guba zuwa cikin sararin sama. A lokacin da abin ya faru dai mutane biyu ne kawai suka mutu nan take, yayin da waɗanda waɗansu 29 kuma suka mutu cikin makonni da suka biyo baya. Amma ana kiyasin cewa daga baya ƙarin wasu dubban mutane sun halaka ta dalilin kamuwa da cutar sankara da kuma waɗansu cututtuka masu alaƙa da gubar. Wata ƙungiya da ake alaƙantawa da Al-Qaeda ta ɗauki alhakin kisan gillan da aka yi wa wani ɗan Bangladesh mai rajin kare haƙƙin 'yan luwaɗi da abokinsa. Ƙungiyar Ansar al-Islam ta faɗa a shafinta na Twitter cewa ta kashe Zulham Mamman.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniya mu Mr. Martin, da ma Baba Yakubu Makeri da yake nan tare da mu a ɗakin watsa labarai. Maryam Dauda ke cewa ku kwada lafiya, mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya.